dan kamshi tirare eh eh baba bulo das ne mara bar sari masu siyan eh ga arha zan yi shela ku ban hankulan ku da kyau jama'a to madalla gara ba sa ta zo ku shigo ciki dan ku duduba
gidan kamshi turare eh eh baba brothers ne mara ba da sari masu siyan daidai ga arha
babban kamfani ne tauraro mai haskawa nagartacce ya bunkasa shi ne nawa mu ne zamani ke yin juyi ba mu zauna ba
gidan kamshi turare eh eh baba brothers ne mara ba da sari masu siyan daidai ga arha
wararro abun gyara na jiki yayi canzawa muna mai da tsohuwar yarinya kai shanawa muna mai da tsohuwar yaro yayi birgewa eh eh baba brothers kullum gane mu abin sha'awa mun zarta su maraba da customer karban jama'a sai kun gamsu siyan daidai ko kosari sai kun zaba
gidan kamshi turare eh eh baba brothers ne maraba da sari masu siyan daidai ga arha
ina ma abota san kamshi ku zo ku sagazance koda ku jikin ka yana wari ne zamu magance
gidan kamshi turare eh eh baba brothers ne mara ba da sari masu siyan daidai ga arha
itatuwa mun kawo muku su ba ma wasa eh eh baba brothers lallai mun wuce gasa kaya na ninci mun kawo daga sassa sassa hadin ba a zana kwatancensa eh eh baba
gidan kamshi turare
kamshin in kun je shi wayo kai yasa abin bai fado in ba ka zo ba ba za ka gane ba
gidan kamshi turare eh eh baba brothers ne mara ba da sari masu siyan daidai ga arha
akwai mu da kayan aiki
eh eh baba brothers ne
kayan turare na wuta
eh eh baba brothers ne
akwai mu da kayan kumura da kayan kulka
eh eh baba brothers ne
akwai kwalaban kumura
eh eh baba brothers ne
kwalaban turare na wuta
eh eh baba brothers ne
container plastic kala kala
eh eh baba brothers ne
muna da bonus ba shakka
eh eh baba brothers ne
turare kana da bai harka
eh eh baba brothers ne
turare na saudi akwai su
eh eh baba brothers
su
eh eh baba brothers ne
turare na china akwai su
eh eh baba brothers ne
turaren ijin mun kawo
eh eh baba brothers ne
turare na chad akwai shi
eh eh baba brothers ne
turare na sudan kamshi
eh eh baba brothers ne
turaren itace akwai su
eh eh baba brothers ne
muna da hawi ga gab gab da turaren miski
eh eh baba brothers ne
sandal number 1 da akwai shi
eh eh baba brothers ne
kayan gyaran jiki na amare
eh eh baba brothers ne
turaren mutar turare na ruwa
eh eh
nan garin Kano kasuwar kurmiye layin da bawa number 362 anan muke number waya 080-3590-5266 ko kuma 080-9343-0371 ko kuma 080-6082